wanda sun gama zira da matar banza ya dauko ta a mota ko wan kan jaraba bai samu yayi ba suka shiga karkashin da haka yake zarki ban ce yana wuta ba amma dai kika ba ta kyau ko ta yi kyau ba ta yi kyau Allah ya gafarta mana akwai wanda yana majalisa yana kiran suna arni ya yi tiga tiga ba ta yi kyau ba ta yi kyau wani sai ya gama luwaɗi da zauƙin luwaɗi ya mutu wani sai ya je an yi ta'addanci an yi kisan kai yana dawa ta hanya ya aksiden ki kuma ya mutu an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba an shiga bala'i Allah kamar kyakkyawar cikawa
amin
kyakkyawar cikawa shine ka cika kana aikin alkhairi ko ka cika bayan ka gama aikin alkhairi Allah ka gafarta mana
amin
sai sa Allah madaukin sarki ya ce faqari wa ajruhu ala Allah sai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allahumma ghfir lana wa rahmna sai Allah ya ce mai gaba da rafa
wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru inna al-kafirina kanu lakum aduwwan mubina
Allah madaukin sarki yace wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah yake dan kuka tafiya a cikin kasa to babu laifi a gare ku ta kai ta sallah babu laifi a gare ku ku yi mai ku ta kai ta sallah maimakon sallah azhar ku raka'a hudu sai guda ku raka'a nawa sai ku raka'a biyu sallah azhar maimakon raka'a hudu sai ai raka'a nawa raka'a biyu sallah isha maimakon raka'a hudu sai ai raka'a nawa sai ai raka'a biyu shine falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah Allah yake in kirtum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku mara idan kun yi tafiya irin ta yaki me yasa aka ce kun yi tafiya irin ta yaki saboda yawancin tafiyan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan tafiyoyin su idan ba aikin hajji ba to jihadi za a yi su mafi yawan tafiyar su kenan mafi yawa tafiya ce ta me ta jihadi malamai suka ce wannan ita ce aya da asali ta fara bada hukunci akan sallar kasar tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to qur'ani ya ce in kuntum an yasina kum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku to yanzu me yasa ba ma jin tsoron kafirai su fitine mu amma muke yin kasar muna yin kasar ba tare da tsoron kafirai su fitine mu ba malamai suka ce saboda ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafiya ba sai kana tsoron kafirai za su fitine ka ne za ka yi kasar ba a matukar kana cikin tafiya addinin musulunci ya halatta kai kasar wani yazo ya samu sayyidina Umar radiyallahu anhu yace me yasa muke yin kasar alhali yanzu gashi muna zaune lafiya wa kadai aminan nasu mutane sun samu zaman lafiya alhali ga qur'ani yace in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku sai na Umar sai kalle shi ta'ajjabtu mimma ta'ajjabta minhu yace ni ma nayi mamakin abinda kai mamakin nan akan sa ga abinda aya ta faɗa amma ana zaman lafiya kuma ana sallar kasar yace fa ta'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na tambayi babban malami shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah me yasa muke yin sallar kasar alhali ga shin zuwa samu zaman lafiya ba yake yake yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu sai manzon Allah yace ita kasar da aka rage mun karka a biyu sadaka ce Allah mai girma da daukaka ya rinku saboda aka karbi sadakar da Allah ya mu kenan kasar ta zama sadaka daga wajen wa daga wajen Allah madauke sarki ba sai ana cikin fitina ne ake yin ta ba wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda me yasa ake yin kasar bayan mutane suna zaune lafiya Abdullahi dan Abbas sai kalle shi yace sunnatu rasulillah kurto yace sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya tambayi Abdullahi dan Umar me yasa ga aya ta ce in kiftum an yaftina kum allazina kafaru yanzu kafirai ba sa fitinar mu me yasa muke yin kasaru Abdullahi dan Umar ya kalle shi yace kai saurara ka ji Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu san komai ba ya turo shi koyar